Zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta SAS da ake zargi da cin zarafin al'umma fiye da kima a ƙasar ta tafi ta bar baya da ƙura, inda aka samu rarrabuwar kawuna ta fannin ƙabilanci da addini, kamar yadda shugaban al'umman Figba Mr. James na yankin da aka ƙona shaguna da motocin al'umma sa'ilin da rikicin ya ɓarke a Abuja ya ce.
Abu ya kai ga anguwan aka kai kune-kune, har motoci were burned, houses, shops, even in the Magarige yanzu my shops were burned down, wonder I don't even know how come. Some Igbo shops were burned, the house shop where there's a place in my community, the opposite police container, where house are doing there, and one of the mosques was burned. And the Kone mosques didn't die in the snack, Kasuwa didn't, and the ones who are in the Yambare, and Kone so, some of the one that are in the chicken area, Tura, Yakora, Zangarum. Apo yesu ya jie kamang atini Muslim de Krista. Wanda ana ite mapo, wanda mwanda wa shogabani, muna magana, tulo kuchin chewa wanda abu aina kuri, kada abisha akadu.
A duk lokacin da aka samu rikici irin wannan a Najeriya, ana yawan nuna wa malaman addini yatsa a game da yadda rikicin ke ta'azzara ta wajen irin hudubobin da suke bayarwa ga mabiyansu, inda su tari da dama suke kaucewa daga koyarwar addini. Sheikh Dahir Bauchi, babban malamin addinin Islama ne, ya horar da malaman addini kan su tsaya kan abin da ke daidai.
Yan wana wanda ake kira malamai ba saboda manyan malamai sun riga sun rasu bar ilimi, ina jawo hankalinku ku ji tsoron Allah. Duk abin da mutum yake nema a wurin Allah, kowane irin mutum ne to ya fara kaddamar da tsoron Allah. Duk abin da kake nema yana kunshe a cikin tsoron Allah, sai kaji tsoron Allah zaka same shi da sauri, ko na duniya ne ko na lahira ne. Saboda ganin ke jawo hankalinku mutanen da ake kira mu wai malamai, mu zauna akan gaskiyarsa. An umurce mu da mu yi adalci, balle ba wanda yake mai anguwa ko wanda yake shugaban state, shugaban local government ko shugaban state, balle shugaban kasa. An umurce mu ku yi adalci, idilu ku yi adalci kullum.
Malam ya kuma ƙara da cewa
abin zan gaya ku wani zai yi tana da kulle tana da ido, kullum da yana ji mata abin da mutanen ƙasa suke faɗa, idon da yana kallon abin da mutane suke damuwa da shi, matsin rayuwa da rashin abinci da rashin aiki da rashin kiyaye rayukan mutane da rashin zaman lafiya, duk abin da ku dole ne da kiyaye kayan gari wanda Allah ya ɗora mata.
A nasa ɓangaren shugaban gudanarwa ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya a Najeriya, wato Global Peace Foundation, Rabaran John Hayat ya bayyana yawan kawo addini a al'amarin da ya shafi ƙasa baki ɗaya a matsayin rashin adalci.
Akwai duk ko da menene ya taso, mu yi amfani da hankalinmu mu gane bambancin da ke akwai akan abin da ya tashi. Kada mu yi sauri ko mu yi hankalin kawo addini a ciki. Sai da rikici ya tashi, kowa ya kai amfani da saninsa ne, ko ya goyi baya ko kuma ya yi alawa da rikici. Amma rikicin da ya taso kwanakin baya, kowa ya sani da cewa ba rikicin addini ba, wanda sun fi kawo addini a cikin sun yi wuta. Domin damuwa ne na 'yan Najeriya, damuwa ne da ake neman gyara a Najeriya. Kada mu rika kawo wasu rikici da suna da mu haɗa su da addini, kuma wani lokaci addini sai sa a ganshi a wata fuska daban. Abin da ya kamata 'yan ƙasa su ci sa yi musu, kamata a yi wa 'yan ƙasa ba domin addini ba. A wannan ƙasa ba a kunda ma ba musu kowa, a kunda ba Kirista ba. To duk wanda ya kawo maganar addini a cikin abin da ya zama na 'yan ƙasa, to da yawa waɗanda ba musulmi ko Kirista adalci ba, domin ya manta su ma suna da haƙƙi a wannan ƙasa.
Rikidewar zanga-zanga zuwa tarzoma a Najeriya ba sabon abu ba ne. An sha samun tarzoma na addini da ƙabilanci a lokuta da dama a ƙasar sakamakon zanga-zanga ta lumana a kan abin da ya shafi ƙasar. Sai dai ba kowa ba ne ke jin daɗin aukuwar irin haka, kamar yadda Igwe Martins ɗan ƙabilan Igbo ya zargi 'yan siyasa da rurrutu wutan rikici.
A ƙabilun da ba so zaman lafiya fa a Najeriya. Masalan mu a ƙasarmu shi ne sai an fito abu da daraja za a kawo siyasa ciki. Abin da ya sa ce gaba, muna da masalan ce gaba ƙasarmu. Duk wurin da ɗan siyasa ya riga ɗan Najeriya shiga, in ya fito daga wurin za a fara rigima. Abin da ya sa ya kamata matasa mu haɗa kanmu mu shiga kafin ɗan siyasa ya shiga. Saboda ɗan siyasa ya shiga ya fito, matasa da mutane sun shiga za a fara rigima. Saboda su ne wanda suna sa ƙabilanci, su ne suna sa siyasa addini dan burin su ɗabi'a. Amma muna so mu bugiya matasa mu haɗa kanmu mu shiga wuraren da mu faɗa gaskiya kafin siyasa ya shigo.
Zanga-zangar 'yan SAS ta kawo zargin juna a tsakanin manyan ƙabilun ƙasar, abin da ya daɗa lalata makasudinta. Shugaban asalin 'yan birnin Abuja ɗan Ladi Jeji Oida yana ganin babu abin alherin da zargin juna zai kawo al'umma.
Allah ya yi mu a Najeriya zama yare kusan 300 fiye. Ni ina ganin abin mu ko da masa. In yara kuma mutane ta ba ya ta tashi da zaran gwamnati tana nan kana hukuma tana kallon mu ne mana tashi a shiga gyara ba a ce wannan ya kawo nan farauna kai kawo gyara ba kaza ba amma a ce wannan ya kawo nan wannan ya kawo amma halittar da ya mai da mun kusan Najeriya ya ba mu addinin mu ya ba mu yare mu kuma muna nan shekara ina an wuce shekara da ida yana kama kame ai gyara kun da ko wannan ko wannan maganganun bai tashi
a cewar Basarakiya Hajara Bello kilishin magajin garin Katsina babu alheri da rikici da tazo ma zai kawo wa Najeriya gaskiya ya kamata mu maka mu fada Najeriya kasa daya ce kuma ya dace a ce mun hada kawunan mu barbarin baraka tana shiga har ana samun tashin hankula ana kashe kashi babu gaira babu dalili a hada kai a zauna lafiya ko da yaushe ina kira ga mutane dan Allah dan Annabi a zauna lafiya idan ana biye da mu a ranar 8 ga watan Oktoba da ta gabata ne matasa a fadin Najeriya suka fara zanga zangar neman kawo karshen sashin rundunar yan sanda na SAS lamarin da ya rike daya zuwa wani abu na daban aka san makasudin shiryata da aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi Shamsiyya Hamza Ibrahim Muryar Amurka daga Abuja Najeriya